أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا يا ما سوارمو نكو سدان نيسا نامكو سلاما ان تدين المسلمشي تشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله من ساكي داوا شي غبا دا wannan karatu na fasalar littafin 40 hadis na al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, wanda a yau shine halakan mu ta 24, kuma zamu tashi a hadisi na 38. Shine wanda al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala yake cewa al-hadithu ath-thamin wa ath-thalathuna, hadisi na 38. An abi huraira, ta an karbu daga Abu Huraira radiyallahu anhu, yadda Allah ta tabbata gare sa, qala, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da mince Allah su tabbata gare sa, yace man adali waliyan, duk wanda ya gaba da waliyina, faqad adantuhu bil harbi, haqiqa ina sanar da shi da yaki, wama taqarraba ilayya abdi, bawa na ba zai kusanta gare ni ba, bi shay'in da wani abu, ahabba ilayya, mafi soyuwa gare ni, min maftarabtuhu alayhi, bisa ga abin da na farlanta shi gare shi, wala yazalu abdi, bawa na ba zai gushi ba, yataqarrabu ilayya, yana kusanta zuwa gare ni, bin nawafil, da nafilola, hatta uhibbahu, har sai ina so shi, fa idha ahbabtuhu, idan na so shi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, sai in zamo jin shi da yake ji da shi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, da ganin shi da yake gani da shi, wa yadahu allati yabdishu biha, da hannun shi da yake damka da ita, wa rijluhu allati yamshi biha, da kafar shi wannan da yake tafiya da ita, wala in sa'alani, wallahi idan ya roke ni, la u'diyannahu, zan bashi, wala in ista'azani, wallahi idan ya roki tsari da niyya, la u'izannahu, zan tsare shi. Rawahul Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi na 38, al-Imam an-Nawawi yake cewa al-hadithu thamin wa thalathuna, hadisi na 38. An abi huraira, ta an karbu daga Abu Huraira radiyallahu anhu, yadda Allah ta tabbata gare sa, kamar yadda aka sani Abu Huraira radiyallahu anhu laqabi ne nashi Abu Huraira din, amma sunan shi Abdurrahman ibn Sakhr shine sunan nashi, kuma dalilin mashi alkunya da Abu Huraira ya zo ne wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da wata ɗan karamin magi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi menene wannan, sai ya ce mashi ai hirratun, ai kalmar magi ce ya manzo Allah. To saboda kalmar hirratun din shi yasa sai aka manzo Allah mai alkunya da Abu Huraira, kuma ya zo a shekara ta 7 a Madina, sannan manzo Allah lokacin sallallahu alaihi wasallam yana Khaibar, sai ya zo wurin shi musulunta, kuma yadda zumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wajen saboda kwadayin neman ilimi, shi yasa kowane lokaci yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwadayin abin da zai ji na ilimi, sannan wato shi yasa ya zama yafi kowa yawan ruwaya hadisi, saboda lazimta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda an ci yaro ya ci hadisi ya kai 5374, kuma wato sayyidina Abu Huraira shine shugaban Ahlus Suffa, wato shine talakawa nan masu ibada a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, masu yawan zikirin Allah, sannan Abu Huraira shi yasa aka ce wato wani lokaci saboda yunwa, saboda abinda aka masa in ba ibada ba, saboda yunwa tunda ba su tiya wajen neman wani harkokin duniya haka, to har sai sun daura dutsi wani lokaci ga cikin su domin su dan ji nauyi saboda cin yunwa, kuma sayyidina Abu Huraira ya kasance kullun sai ya istighfari 10,012, sannan yana da wani zare mai kulli guda 1,000 wanda baya kwanta bacci, duk dare sai ya zagayo da shi wajen tasbihi, saboda haka Abu Huraira kuma radiyallahu anhu ya rasu a shekara ta 58 ko kuma 57 a hijira, a ƙarshen halifacin sayyidina Muawiya yana da shekara 78 ya rasu kuma a makabartar Baqi'a anan aka mashi kabari radiyallahu anhu. To Abu Hurairah radiyallahu anhu shine yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa, ya ce inna Allah ta'ala, lalle Allah madaukakin sarki qala, ya ce, ma'ana kinan hadisul qudusi ne, kinan hadisin. Saboda haka hadisul qudusi ne wanda kamar yadda muka yi bayani a lokacin baya cewa hadisul qudusi wato shine maganar Allah wanda Allah madaukakin sarki shine sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ba ta hanyar wahayi, ta hanyar turo mala'ika Jibril ba. Ma'ana mala'ika Jibril bai sani ba, dama kamar yadda aka sani yanda Allah ya faɗa, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama baya magana sai abunda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi na wahayi, ko wa man diku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. To shi yasa sai ya zama abubuwan kashi uku. Na farko akwai alqur'ani wanda aka aika mala'ika Jibril da shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Na biyu akwai hadithul qudusi wanda ba mala'ika Jibril aka aika ba, a'a Allah ne subhanahu wata'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga shi sai shi. Sannan akwai alhadithun nabawi, wato shine maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kuma kamar yadda aka sani bai faɗin sun zuciye shi, sai abinda zai amfana ga al'umma ne gaba ɗaya yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To wannan hadisi yana daga cikin hadisul qudusi, hadisi wanda magana ce ta Allah wanda ba wahayi bane amma na alqur'ani ba, wanda aka aika mala'ika Jibril ba. To abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa shine, man adali waliyan, duk wanda ya gaba da waliyina, faqad azantuhu bil harbi, haqiqa ina sanar da shi da yaki. Saboda haka duk wanda yake gaba da kiyayya da waliyina Allah subhanahu wata'ala, to ya sani ya shirya, Allah madaukakin sarki yana sanar da shi cewa akwai yaki tsakanin su. Subhanallah, wato ba yaki da Allah subhanahu wata'ala ba, ai ko yaki da America da Ingila da China ba zai yake ba koko, to balle yaki da Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka wato lalle wannan hadisi yana kwada mana girma da kuma hadari na wanda yake afkawa ga bayan Allah waliyan Allah, yana cin mutuncin su, yana fadin miyagun maganganu kansu, ko kuma a aikace ma aikata masa wani aiki wanda zai cutar da su. To wannan hadisi yana tsoratar da wato duniya, yana tsoratar da kowa, dukkan musulmi baki daya, akan afkawa ga wannan, wanda kuma a riga dai an sani, duk da yake an kace za a yi magana kan wali, magana ce mai yawa mai fadi, amma dai wato an sani a alqur'ani Allah madaukakin sarki ya gaya mana waɗannan waliyai din nan, ya gaya mana cewa kamar yadda ya faɗa inda Allah madaukakin sarki yake cewa, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwa al fawz al azim. A cikin sura Yunus haka Allah yake faɗa cewa lalle sai da ya amfana da wannan adati na watan ala, ma'ana jawo hankalin mutane a natsu don a saurari abin da za a faɗa. Inna awliya Allahi, lalle waliyan Allah, la khawfun alaihim, ba su da tsoro, ba tsoro gare su, wala hum yahzanun, ba su yin bakin ciki. Saboda haka ba su tsoro mutuwa, ba su bakin cikin abinda sun kabari a nan duniya, kuma a lahira ba za su ji tsoro ba. Saboda me? Saboda duk wata wahala da ake cikin ta a tashin alkiyama, su waliyan Allah ba su cikin ta baki daya. Shine la khawfun alaihim, ba wani tsoro gare su, wala hum yahzanun, kuma sannan ba su bakin ciki ga duk abinda sun kabari na duniya, saboda sun san da za su isku abinda ya lullunka shi a wajen Allah wanda ya tanada musu na sakamako. Tunda su da ma waliyan Allah ba nan duniya ne Allah zai gwada girman su, ba dama cikakken girman nasu ba, a'a sai an je lahira ne Allah zai gwada girman nasu. To shi yasa ce la khawfun alaihim, ba tsoro gare su, wala hum yahzanun, sannan ba su da bakin ciki. Sai Allah ya faɗi daga cikin sifofin nasu, yace alladhina amanu, su ne waɗannan da suka yi imani, wa kanu yattaquna, su ha kasance suna jin tsoron Allah. Shi yasa duk mutumin da ka ga shahara a duniya watan cewa ai mutumin kirki ne, mai tsoron Allah ne, mai imani ne, mai kaza ne, to wannan shaidun ya isa ya zama waliyantaka gare shi. Kamar yadda misali Maulana Shehu Tijjani radiyallahu anhu da Maulana Shehu Ibrahim Yas radiyallahu anhu da sauran waliyai gaba daya, su Sheikh Abdul Qadir Jilani da sauransu, kaga duniya ce ta shaide su cewa su malamai ne, masu imani, masu tsoron Allah, masu mi duka dai abubuwa na da ake nema na abubuwa na kwarai na kirki, wanda suka sa a samu daraja a wajen Allah. To sai ga duk an ga waɗannan sifofin gare su. to ga kaida shi ko a addinin musulunci be ba za ka haka kawai ɗaya mutum dukkan ɗabi'u na mutunci na kirki na zama mutumin Allah salihi ga su ga fili kar kana gani amma kuma ka dawo ka ce za ka rika maku shi hukunci bisa ga zato ba ka ce mai mutumin banza ne kamar yanzu misali kai baka yi zamanin da shawar jani ba baka yi zamanin da shawar Ibrahim ba radiyallahu anhu ma ko shi Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu duk baka yi zamanin da ko ɗaya daga cikin su ba amma kuma yanzu ka zo kana faɗin miyagun maganganu kansu kaga hukunci ne kake bisa ga zato su waɗanda suka yi zamani da su ga shaidun da sun kai musu kyakkyawa duk da yake ma'ana bai hana wanda an makiyin su ya musu wani mummunan magana an fahimta don komai girman ka matsayin ka to shi dole ne sai kai makiya wanda shi makiyin nan naka duk mutuncin ka da duk kirkin ka da duk halin ka na kware shi sai ya kekkiro da wani abu wanda zai bata don abin da ya kalso ya bata ma suna a ce ma mutumin banza shi yasa kaga annabawan Allah gaba ɗayan su suna fi kowa girma da daraja da mutunci da kunya duk dai wata dabi'a kada aka so ta girma annabawan Allah su suke dauki da ita sannan shugaban su gabaɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kuma shine sama amma dukkan su gabaɗaya ba wanda ya tsira daga sharrin waɗanda suke irin waɗannan miyagun mutane ko ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iyaka girma da jaki na amma ko shi bai tsira ga waɗannan miyagun mutane irin su din ba a'a duka ba irin sharrin da ba kaga ba bata mashi suna ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to saboda haka wai dan an ci wani wali ne karka ka rudu a ce maka ai wani ya ci mai mutumin banza ne ko kaza kaza kaka dauki haka nan duk duniya sai kowa ya taru sun ittifaki akan yabo ne a'a ba dole su sun ittifaki ba waɗanda an masu gaskiya masu adalci su sai su faɗi gaskiya ne na mutuncin nashi waɗanda akuma shaidanu wannan suke mutanen banza masu kokarin sai sun bata mashi suna su za su rika faɗin miyagun maganganu kan shi saboda haka wannan don kaji an ci shi wata jani wani ya faɗi wata bakan magana mai muni kan shi ko wani ya rubuta wani littafi da ya bata mashi suna mai mummunan magana kan shi ko shi Ibrahim da sauransu to wannan karka dauka ai shi kenan ya bata masa suna a'a duk wani mutumin kirki mutumin Allah ko can sai ya haɗu da irin wannan din saboda haka shine masu imani kenan da kuma tsoron Allah sannan kaga dai nan duniya ce ta shaidu waɗannan bayan Allah da ni ba da misali da su da sauran manyan bayan Allah da ka shiga balle ka shiga cikin sahabban manzo Allah sallama iyaka kenan su ma a wajen tsoron Allah da imani amma kaga da yake lalacewar zamani da yake ita shi lamarin na addini kowa sai kaga ya shigo ya shigar da abin da ya ga dama sai ga sahabban da kansu ma radiyallahu anhum su ma kansu ana afkawa kansu ana faɗin maganganu aliyazu billahi Allah ya kare mu to Allah ya ce su waliyan nashi lahumul bushra fil hayatid dunya albishir da farin ciki ya tabbata gare su anan rayuwar duniya wa fil akhirati haka nan alahira farin ciki ya tabbata gare su kuma Allah ya ce la tabdila li kalimatillahi ba canji ga kalmar Allah tunda Allah ya masu alƙawari ba su da tsoro ba su da bakin ciki ranar alkiyama sannan suna za su san farin ciki na duniya da lahira tunda har Allah ya masu wannan Allah ce kuma la tabdila li kalimatillahi ba canzawa ga wannan kalma ta Allah da ya faɗa haka ko ka yadda ko baka yadda ba shi wali na Allah in Allah riga ya bashi wannan mukamin ya bashi kenan in ma baka yadda ba oho haka za a yi ko kuma an riga an yi in ka yadda kuma kanka ne ka taimaka ma zalika don in ka kishi ka gani zaka shiga wannan hadisi man adali waliyan fakara zanto bil halbi zalika huwa al fawzul azim wannan shine rabo mai girma to yanzu an ka faɗi wani bawan Allah an ka ce wali ne kai kuma ka zo kana faɗa ƙarya ne ba wali bane to me akwai da kana ba wali bane wai fa kawai wani abu da zaka saki na sun zuce ka dan ba wahayi ne Allah sai kuma kana aya ba ta alqur'ani ya ce maka wanin ba waliyin bane ba hadisi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga maka cewa wanin ba wali bane to me yasa ga ka'ida ma shi kikkiawan zato da ma shi Allah yake so ai ga bayin Allah bai so ana mummunan zato mutane suna ma wani bawan Allah kikkiawan zato mutumin kirki ne wali ne na Allah kai kuma kana mai mummunan zato to kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa dabi'u guda biyu ba mafi sharri kamar su a wajen Allah yace kikkiawa ba kuma dabi'u guda biyu ba mafi alkhairi gare su ba mafi alkhairi wanda fi su zama alkhairi wajen Allah na farko na alkhairi yace husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillahi kikkiawan zato ga Allah da kikkiawan zato ga bayin Allah wanda su ne mafi kyawun dabi'a da aka so mutum ya zama ko wanda ba Allah kana mai kikkiawan zato mutumin kirki ne mutumin Allah ne mai matsayi ne wajen Allah wali ne na Allah kuma dabi'an guda biyu shi kuma mummuna ce su'uz zanni billahi wa su'uz zanni bi ibadillahi mummunan zato ga bayin Allah mummunan zato ga Allah da mummunan zato ga bayin Allah su kuma su ne waɗanda Allah ya fi munana waɗanda baya su to kai kuma sai ka zama kai ba wanda ka dauka sai mummunan zato ko shi mummunan zato ga bayin Allah wannan abu ne wanda yake mara kyau abinda amma kikkiawan zato ga Allah shine kai mai Allah kikkiawan zaton zaka samu rahmar sai abinda amma mummunan zato ga Allah kai yanki kamna kai ba zaka samu rahmar Allah ba
mummunan zato gaban Allah kuma gashi nan kai kullun baka da aiki sai musu miyagun zato ai wani mutumin banza ne ai ina zaton wani abu kaza yake ko da yayi wani abu wanda shi ga abin da an manufa ta kai kuma ka fassara shi da taka fahimta daban shikenan don ka muna nashi to duk wannan mummunan zato ne gaban Allah Allah ya kare mu kikkiawan zato gaban Allah kuma kowa kamar kikkiawan zato mutumin kirki ne mai daraja a wajen Allah madaukin sarki wato kai ce wannan hadisi yana gwada mana watan hadarin afkawa ga waliyin Allah shi yasa a karkashin tafsirin wannan aya zaka ga akwai Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin ma wanda al-Imam Al-Bazzar ya ruwaita wanda daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wanda sayyidina Abdullah ibn Abbas yace qala rajulun wani mutum yazo yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man awliyaullahi wai su wane ne waliyin Allah da Allah ya faɗa dinna ala inna awliyaullahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun shin su wane waliyin Allah kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi allazina idza ru'u zikrallahu sune wadanda da an gane su za a tuna Allah kaga wannan ishara wadannan bayan Allah mu da muke cewa waliyai ne na Allah irin Shehu Tijjani Shehu Ibrahim Shehu Abdul Qadir da sauran almajiran su ma baki daya zaka isko da an gansu za a tuna Allah dan yanzu misali kana zuwa yanzu inda za ka ga wani daga cikin su ya taho yana zuwa zaka ji ana zikiri an bace Allah kenan ana tuna Allah kai kanka kana ganin sai ka ce Allahu Akbar kamar yanzu misali sai a ce Maulana Shaddar Usman Bacci radiyallahu anhu sai yazo a yanzu anan garin nan namu misali yana zuwa ai gaba ɗaya ka san dai abinda zai zikiri kai za a yi tai ko ba ku wanda abba sai abinda yake ciki ba sai ya ce akwai abinda yake ciki to bayan Allah misali su ne misali ne bayan to duk wasu bayan Allah ka suke zaka jiniyar su ma zikirin Allah to huma idza ru'u zikrallahu da an gansu za a ambaci Allah ko kuma za a tuna Allah wannan haka Imam Al-Bazzar ya ruwaita kuma Ibn Kathir ma ya kawo shi a tafsirin shi na wannan aya din ta suratu Yunus din ta ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun daidai ne wannan ya kawo wannan hadisi kuma kaga akwai wani hadisi da aka ruwaita daga sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ibadillahi ibadan lalle daga cikin bayin Allah akwai wadansu bayi waɗannan bayan yagabiduhumul anbiya'u annaba suna kwadayi suna sha'awar waɗannan mutanen wa shuhada'u shahidai suna sha'awar waɗannan mutanen kila sai an kace manhum ya rasulullahi suwa ne waɗannan mutanen ya manzo Allah waɗanda annaba ma suna sha'awar su kuma shahidai ma suna sha'awar su la'alla na nuhibbuhum ya manzo Allah ka gaya mana su don mu so su suwa ne suwa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hum qaumun suni waɗannan mutane ne waɗanda tahabu fillahi waɗanda suka yin soyayya saboda Allah min gairi amwalin wala ansabin ba saboda wata dukiya da tsakanin su ba ba wata nasaba ta dangantaka ta ƴan uwanta ta ga tsakanin su ba wujuhuhum haskin waɗannan wato huskokin waɗannan mutane nurun haske ne kuma alama na birin suna bisa ga minbarura min nurin na haske la yakhafuna su kan ba su tsoro an tashar kiyama shine la yakhafuna ba su jin tsoron komai idza khafa an-nasu lokacin da mutane sun kaji tsoron tashar kiyama to ba su da ci zuwa abinda hankalin su kwance yake cikin natsuwa wala yahzanuna ba su bakin ciki idza hazina an-nasu lokacin da mutane za su yi bakin ciki thumma qala sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun wanda Ibn Jarir at-Tabari a cikin tafsirin shi ya kawo wannan din kuma shi ma Ibn Kathir ya kawo shi shi Ibn Kathir din kuma sai ya ce rawahu aidan Abu Dawud kuma Abu Dawud ma ya ruwaito wannan hadisi din daga sayyidina Umar bin Khattab bi mislihi yace da misalin shi eh shine cewa thumma rawahu aidan Abu Dawud an Umar bin Khattab bi mislihi saboda haka kuma Ibn Kathir kuma ya sake kawo wani hadisi mai kama da shi wanda Imam Ahmad ya ruwaita to dai a takaice magana ta waliyai kan maganar waliyan Allah magana ce mai fadi mai yawa wanda yake tabbatar ta ce a sunna akwai waliyan alqur'ani da sunna akwai waliyan Allah da karamomin su duka mun taba yin don wani karatu akan wannan mas'ala din saboda haka nan Allah yana wannan hadisi kuma ubangiji madaukakin sarki yana gwada mana duk wanda ya gaba da waliyi to akwai yaki tsakanin su da shi da shiya kuma yaki da Allah ba wai magana ce ta a shikenan kawai kila ko ka ya kashe ka ba ko kuma a wata musiba ko na ba a duk hanyar da Allah ya ga dama zai iya maka in ya ga dama din sai ya sauka ma da wata musibar ta afka kanka babban musibar ma ita ce karshe ka lalace ka zama wani irin mummuna ka mutu ba imani shikenan ka tai lahira ka samu azabar Allah to yanzu in ka auna yanzu irin mutumin da ya afka ma wanda cicin mutuncin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a da ai kaga ana gani yana tare da mutanen kiki ana gani kawai bakadire ne ko Abdul amma karshe me ya faru kaga yanzu ga musibar da ya fada cikin ta kuma ba abin da ya afka cikin cin mutuncin sahabbai Anas bin Malikin azzage shi Mughira bin Shu'ba azzage shi sayyidina Abu Hurairah sayyidina wani ne sahabbai ne ba wanda kowanne sai ayi wani ayi magana ta shagube gare shi wani kuma kai tsaye za a kama sunan nashi a fadi bakan magana mummuna kan shi da sauran sahabbai dai tada ta kai madungurgumin da har afka ga manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam da kan shi ana sakin lafuzza wadanda duk wanda ya fade su ya zama ya ridda kaga irin wadannan ne kaga sun yi muni to Allah ya kare mu Allah ya kare mu daga cin mutuncin waliyan Allah ya ba mu ikon girma masu ya sa mana soyayya su albarkacin manzo Allah sallama to shine man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi kenan duk wanda ya gaba da kiyada waliyina Allah madaukin zake ce ina sanar da shi da yaki tsakanin shine faqad azantu sanarwa ina sanar da shi da yaki sannan sai Allah madaukin sarki a cikin wannan hadisi ya ci gaba da gaya mana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bawa na ba zai kusanta watan zuwa gare ni ba bi shay'in da wani abu wato da yake wancan lafazin da mun ka ambata na wannan hadisi din da yake akwai wannan da ita ce dai riwaya ta shi Imam al-Bukhari to amma kuma akwai riwayoyin da wasu lafazan da sun kadan zuwa wasu riwayoyin ku kamar irin al-Imam al-Baghawi a cikin tafsirin shi na suratul a cikin tafsirin suratul shura zaka ga yaro ya ce wannan hadisin daga Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda yake cewa malaika Jibril ya sanar da manzo Allah sallama cewa ubangiji madaukin sarki yana cewa man ahana li waliyan faqad barazani bil muharaba malmakin man adali waliyan faqad azantu bil harbi to shi sai ya ce man ahana li waliyan faqad barazani bil muharaba wa inni la aqdabu li awliyai kama yaqdabu dhaythu al hadid wa ma taqarraba ilayya abdil mu'min bimithli ada'i maftaraltu alayhi wa ma yazalu abdil mu'min yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan inda ani ajabtuhu wa in sa'alani a'taytuhu wa ma haka dai har zai zuwa karshen hadisin dai ya zo da wadancan lafazan wancan din kaga man ahala li waliyan faqad barazani bil muharaba wani hadisin kuma wani lafazin kuma man azali waliyan faqad istahalla muharabati wannan da ya zo ne da wadancan lafazan amma dai wannan shi lafazin Imam al-Bukhari wanda shi al-Imam an-Nawawi ne ya kawo to shine yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bawa na ba zai kusanta zuwa gare ni ba bi shay'in da wani abu ahabba ilayya mafi soyuwa gare ni min maftaratuhu alayhi bisa ga abinda na farlanta gare shi saboda haka duk ayyuka na farilla gaba daya na ibada to su ne farkon abinda za su kai mutun zuwa kusa ga Allah sannan daga baya ayyuka na nafiloli dukan su gaba daya su kuma sai su biyo don haka shi yasa sai ya zama wato dukan yanzu misali kamar mu irin bayan Allah da muke cewa waliyi ne na Allah waɗannan abubuwan gaba daya suna aikata su din na farilla din don sai da sun ka yi su din sannan sun ka ci gaba da sauran abubuwan nafilan kuma har Allah ya ba su matsayin da ya ba su din ku tun da yanzu misali kaga yan kabe shi shehu Tijani radiyallahu anhu kaga dariƙa ce ma ko dariƙar za a baka ma ba za a baka ita ba sai in kana yin sallah cikin jami'i ba yin sallah ba aka tabbatar da ma cikin jami'i ka kayanta abinda ya ce ma in ma ba a san inda ka kai sallah ba to kar a bashi dariƙa kar a baka dariƙar shi saboda me sai kana sallah to ka gani saboda haka kuma don haka shi yasa ka ji ko da cikin a diwani ko za ka ji yana cewa kaza ka nusalli ma tarena shari'atan khalam min salatin qaddu fashanu ashmahu nasumu kama saman nabiyuna qablana wa hal aba sauman aqilun man yuwarrahu yace kaza ka zakatun summa hajjun fa kulluha min ash-shamsi adwa bal min ash-shummi min ash-shummi arsahu to kaga duk irin wadannan ne wanda dashi yana tabbatarwa game da sallah muna yin sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah ba mu taba sanin wata shari'a wadda ba sallah cikin ta baka shi Ibrahim yake fara a diwani muna azumi kamar yadda annabawa sun kai azumi gabanin mu yace wani mai hankali yana aibanta azumi balle ya kai mai rubutun tarihi yace haka nan zakka haka nan aikin hajji dukkan su gaba ɗaya sun mafi rana zama bayyane kai sun mafi dutsi babban dutsi zama tabbatattu kafaffu to dai da sauran su zaka isko dukkan su dai farillai sannan aka shiga cikin harkan nafiloli wanda aka tayi kuma har Allah ya ba su matsayin da Allah ya ba su din to ba zai kusanta gare ne ba bisa ga abin da na farlanta mashi shine kamar yadda aka sani sallolin nan guda biyar azumi zakka in an samu dama aikin hajji in an samu dama shi ma to dukkan su ne kuma ta karbe ila abdi bin hatta mai mutar tuwa le wallahi zalu abdi sai ubangiji madaukin sarki yace to kuma daga nan bawa na ba zai gushi ba ya ta karrabu ilayya yana ƙara kusanci gare ni bin nawafil da yawan nafilula in ka ta nafilula to hatta uhibbu har sai na so shi ne kuma haka idan mutum yana yawan ayyuka na nafilula to Allah madaukin sarki zai so shi nafilula nan ga sunan da yawa inna sallani in ma wadanda ba na sallah din ba to kaga akwai nafilula na sallah akwai kuma nafilula wadanda suke shafi na sadaka kamar yanzu misali salloli karamci kamar irin kamin sallar azhar mutum yayi raka'a biyu ko raka'a hudu na nafila bayan an gama sallar ta azhar din kuma ya kare wasu nafilolin raka'a biyu ko hudu sannan kamin sallar asr ita ma in lokacin ta yayi kamin ayishi ma mutum ya kara nafila raka'a biyu ko kuma hudu kamin lasar amma ita lasar bayan an yi sallar lasar din ba ya nafila lokacin sirana ta fadi sai kuma can da magriba bayan sallar magriba shi ma mutum ya raka'a biyu kuma in ya kara shi ma ba harifi bane sama da biyu sannan bayan sallar isha shi ma kaga karamci mutum ya raka'a biyu shi ma kaga shafe yake nan sannan ga rakatai alfajir kuma wanda bayan alfajir ya hito da asuba kamin ayi sallar asuba mutum yayi sallar raka'a biyu kaga waɗannan karamci kenan mutum bai kokari ya zama yana yin su kaga sannan bai kokari kuma zai tashi cikin dare kamar yadda muka yi hadisin baya ko wanda yake karanto wato sallar mutum a tsakiyar dare ko da kuma har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanto wannan aya ta tafa junubuhum anil madajid din nan to kaga ni shi kuma wanda su tashi mutum yana filoli duk addinin da yake iyawa to waɗannan ne nafilula din na sallah kenan kuma sannan kaga akwai azumi bayan azumin watan ramadana kana iya azumi na nafiloli shi ma ire-iren su sittu shawwal ire-iren su watan azumin watan irin duk sati din nan litinin da alhamis ko kuma duk wata kai azumi uku ko kuma yau kai azumi gobe kuma ka ci gobe kai haka dai da sauran su to dukkan su kaga nafiloli ne na azumi haka cikin sadaka shi ma cikin zakka kaga ita ta farilla akwai nafila ta ita ma shine sadakoki sadaka wadda ba ta zakka ba ka ba mutane sadaka bayan Allah mabukata shi ma dukkan wannan daga cikin nafilola din ne aikin haji shi ma kaga bayan kai zakka take ta umara shi ma kai ta yi ba daya ba biyu ba shi ma duk yayi duk dai ana son ka ta yawanta ayyuka irin waɗanda ba na farilla ba tunda kaga wanda ya aikin haji na farilla ya dauke farilla to ya ta kara maimaitawa kuma shi kuma maimaitawa shi ma duka wani abu ne na alkhairi shi ma to a takaice dai wato shine a kusanta ga zuwa ga Allah da nafilula kenan to yace hatta uhibbu wasi yana so mutun yace to fa idza ahbabtu idan ko ne so mutun kuntu sama'ahu zan zamo ji ne allazi yasma'u bihi wannan da yake ji da shi ya wanda yake ji da shi ya wato a nafilolin nan shine idan mutum ya kusanta zuwa ga Allah Allah zai so shi kuma mala'iku za su so shi sannan ma ƙarshe Allah zai sanya soyayya ta yi a cikin zukatan mutane kamar yadda wata aya Allah yake faɗa cewa yana cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda duk wanda sun kai imani suka aiki na ƙware Allah zai sanya soyayya a cikin soyayyar mutane ga zukatan nasu Allah zai gaya mala'ika jibril ina son wani kai ma ka so shi sannan kuma sai ya ce mala'ika jibril ya shi ila a cikin mala'iku ya gaya masa Allah yana son wani su ma su so shi sannan sai azame karbuwa anan kasa sai kowa je yana so ne saboda haka duk wani waliyin Allah zaka ji bayan Allah suna ta yabo mutumin kirki ne mai kaza ne to wannan Allah ne ya sa masa wannan soyayya suka sanya din ba wai cewa akai su ne suke sama kansu wannan soyayya din ba to shine a idan bawa ya kai wannan matsayi to Allah madaukin sarki sai ya so shi ko shine yake cewa ya zama rabbaniyan shi wannan mutumin din wato shine sai ya zama duka al'amuran shi gaba daya suna tafiya ne a cikin lamarin Allah suna shiriwa ne da haske na Allah ba wani abu wanda zai gangaro daga gare shi sai na alkhairi to shine malakun kuntu sama zan zama ji ne gaba daya kwata-kwata shi ba ka ji ba za ka same shi ga wasu abubuwan miyagu ba shine zai rika zaunawa ana cin naman waɗansu ana menene ana ashar ana miyagun maganganun ba za ka same shi ba jin shi ya zama ji na Ubangiji komai nashi shi sai na Allah yake ji duk abin da zai ji kuma shi Allah yake ji saboda shi ji duk wani abu wanda zai ji wannan abun yana tuna mashi Allah ne don abin da yake gwada mashi da babu Allah to shi wannan abin da ya ji da ba ji shi ba yi to kuntu sama abu zan zama jin shi allazi yasma'u bihi wanda yake ji da shi ma'ana Allah zai gada wannan jin nashi din sannan wa basarahu haka nan da ganin shi allazi yubsiru bihi wanda yake gani da shi ma sai Allah ya gada wannan jin nashi ganin nashi ba abin da yake gani in ba Allah subhanahu wata'ala ba cikin komai don haka shi duk abin da zai gani yana nuna mashi Allah ne yana gwada mashi watan kadaituwar Allah ne da kuma watan watan gwadi na Allah madaukakin sarki shine gaskiya shine komai ma'ana shine komai din wai komi inda ba Allah da bai ga wannan abun ba ai saboda in ya ga wani mutum abinda zai tuna mashi inda ba Allah da ya halicci wannan mutumin ai ba za a ga wannan mutumin ba in ya ga wata dabba ne da ba Allah da ya halicci wannan dabbar da ba a samu da ai bai ga wannan dabba ba duk abinda ya gari shi haka yake to Allah ya gaji ganin shi kenan shi komi ya gani Allah yake tuna mashi da shi kuma wannan ganin nashi baya ganin abin da haramun duk abin da annahu haramun yana kiyaye shi bai kai ganin shi wajen haramun to basarhu allazi yusir bihi da ganin shi da yake gani da shi sannan waye da hannun shi zan zama hannun shi allati yudishu biha wannan da yake damkar ita haka sai ya zama shi duk abin da zai kama ba zai rika abin da yake haramun ya rika ba ba zai shafi matar da suke haramun ya shafa ba ba zai shafi duk dai wani abin da yake na haramun ba zai saci wani abu na waɗansu mutane ba wanda zai masu sata ba da hannun nashi duk dai wani abu wanda yake haramun ne a aikata shi da hannu to ba zai aikata shi ba to Allah ya gaji watan hannun nashi watan da ainihin ya gaji hannun nashi kenan sannan warjilahu da kafar shi allati yamshi biha wannan da yake tafiya da ita duka sai Allah ya gaji shi ma ba zai taka da wannan kafa ya je wajen aikata wani aiki na haramun ba sannan wala in salani Allah madauki yake ce wallahi wannan mutum idan ya roki ni la udiyanna bai ce wallahi zan bashi wala in ista'azani wallahi in ya roki tsari gare ni la uizannahu zan tsare shi din wata ruwaya yana cewa wala in ista'azabi wata ruwaya kuma wala in ista'azani duka dai ba yana da ma'ana mai kyau idan wancan wala in ista'azani in ya roki tsani da in ya roki tsari da gare ni wala in ista'azabi in ya roki tsari da niyya duka dai yana fara ma'ana mai kyau to law izan da huzan tsare shi din don haka ma'ana kenan ya zama kusa ga Allah don haka da ya roki Allah shikenan sai Allah ya mashi din wanda wannan duk yana daga cikin abinda malamai bayan Allah suka kahanga ga irin waɗannan da muke ba da misalan nan da su kamar shi Ibrahim radiyallahu anhu shi ma kaga Allah ya bashi wannan don shine yake ce ma kalama shi wali dama Allah yana karfafa shi ya bashi kalama ko ba shine yake gudun kalamar da kanshi ba kawai sai dai abun ne ya faru din abinda yafi karfin hankali sai a ga ya faru daga gare shi to kuma shehu in an kai magana wajen addu'a din shi ma yayi wannan addu'a don ya roki Allah yana cewa watan ya san Allah ya sanya kalamar shi ta zamo watan haddace alqur'ani zan mai sauki ga almajiran shi jama'atai kuma haka aka yi din sai ga shehu radiyallahu anhu duka mafi yawanci almajiran shi sune muhaddisa alqur'ani duk wasu wanda sun kai koyon hadda qur'anin dada don su ci masabaka da sauransu karshe zaka isku sun koyi kada hadda qur'anin nan daga almajiran shehu ibrahim radiyallahu anhu saboda ya roki Allah kuma kaga wannan addu'ar tashi Allah ya karbe ta din an gaji ta tabbata to kaga da ma hadisi ne wanda ya tabbatar da watan bawan Allah waliyin Allah in yi addu'a Allah yana karba shi yasa kuma ke son kai ma ka zama mai rukun addu'a ga bayin Allah ka rika rukun addu'a ga bayin Allah ka ce wa kana neman addu'a gare su Allah watan su roka maka Allah abu kaza abun da bukatar taka Allah sai ya karba dan haka sai ka zo ka samu wani bawan Allah kawai ka zo ka bashi wani abu gashi nan kawai kana so ya maka addu'a saboda kallon kikkiawan zato da kake mashi wajen Allah subhanahu wataala wannan abu ne mai kyau kware da gaske ana son sa to saboda haka saboda Allah yana karbar addu'a ga wanda wata idan wani ya maka addu'a musamman yamma ba gaban ka ba ko bizahar gaibin kenan to wannan kenan to saboda haka wannan hadisi kuma rawahu al-bukhari imamu al-bukhari shi ya rawaito wannan hadisi wanda wannan hadisi da ya kunshi bayanai dai masu yawa amma dai a takaice da dan shafa sama ta yanda za a kama wani abu daga ciki ba za a watan wayi bayanin da zai wuce hankalin mutane ba amma dai ayi bayani wanda yake daidai gurguru mai neman mai bi fassarar karatun yana dan kamawa shi ma wannan kenan to shi yasa amma karatun ya kunshi karatu mai yawa wannan hadisi kware da gaske saboda haka wannan hadisi Imam al-Bukhari shi ya rubuto shi kamar yanda muka sani Imam al-Bukhari a haife shi ne a shekara ta 194 a hijira sannan kuma ya rasu a shekara ta 256 a hijira sannan yana dan shekara 62 kenan a duniya wa rahimahullahu ta'ala kuma da yake lokaci yayi zama tsaya nan insha Allah sai mun saki dawowa muna fata inda muka yi daidai Allah ya karba muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai ya muke kun gyarawa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan ku a cikin addinin musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasiru Godar zamfara state Nigeria wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.